أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala. Yau muna biyu ga watan Ramadan, hijirana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan March miladiyar Annabi Isa alaihi salam shekara ta 2025. Mun dawo kan karatun da ake gabatarwa na tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka, suratu Fatihatul Kitabi, wadda take da ayoyi guda 7. Lallai wannan sura, kamar yadda karatunmu na jiya muka fara faɗin cewa tana da fada'il, falalolin da suka keɓance ta da sunaye da take da su, kamar yadda aka karanta hadisin Ubay ibn Ka'b ko kuma Sa'id ibn Mu'alla wanda ya magana akan muhimmancin Fatiha, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce mafificiyar sura a cikin Alkur'ani mai girma. Sannan kuma aka kira ta da wasu sunaye, ana ce mata Fatihatul Kitabi, ana ce mata Ummul Kitabi, ana ce mata Raqiya, ana ce mata Shafiya, sannan ana ce mata As-Salah. To, abin da zamu kara cikin falalanta shine da ake ce mata As-Salah, wato sunan surar ma ana kiranta da Sallah, ita suratul Fatihatul Kitabi ana ce mata Sallah, saboda Al-Qur'ani ya faɗa mana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبسقي بين ذلك سبيلا. فوانن ينا نفين كراتون دا ذاك كرنتا أتكين صلى با ينا نفين صلى دا أكي فدي أما قين صلى دا متنزي با يوسيد ما سورة الفاتحة أنا تيمتا سورة الصلاة saboda da ita ne zakai wannan sallar da ake gaya maka cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, to wato karatun da zakai wannan karatun shine ake magana akan sa, karka wato karka bayyana shi sannan karka koye shi ya zama mutu gi baina zalika sabila, zakai yi shi tsakatsakiya. To nan ba ana nufin wai in ka zo sallah karka bayyana sallar karka boye sallan ba, kaga in ka za in zaka ce ma'anar shine in ka zo sallah karka bayyana sallah karka boye sallah, to mi kenan? Saboda haka as-sala a cikin wannan wurin yana nuna Fatiha ake nufi, ita ce ake ce mata wato suratu salati. Kuma wannan ya zama dama Al-Qur'ani ya saba irin haka a wani wajen, sai Allah tabaraka wa ta'ala yace أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كذا قرآن الفجر أنا صلى أصباه أنا نبي صلى أصباه با أنا نبي شوى وني القرآن لنا الفجر و أنا نبي صلى أصباه يسير هذا ودي شوى أنا فتاوى فاتحة ولن سنانا الصلاة. Sannan kuma akwai hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato qasimatu salatu baini wa baina abdi nisfaini fali nisfun wa li abdi nisfun wa lahu ma sala, na kasa sallah tsakani na ni da bawa ina da rabi a cikin ta sannan shi ma yana da rabi, sannan kuma daga nan sai abinda bawan nawa ya roke ni, sai abinda bawan na ya roke ni bayan nan. To wannan duka ana magana akan Fatiha ne da karatun Fatiha din da za a yi. To sai ya zama ita wannan sura ta Fatiha tul kitabi sai aka ce malamai suka ce idan mutum zai yi sallah ana so zai karanta Fatiha a sallarsa, kisa malamai suke cewa kowane karatu yana wadatuwa da wani karatu, amma ita Fatiha ba a wadatuwa daga karatunta. Kowane karatu zai iya wadatar da kai, amma ita Fatiha ba wani karatun da zai wadatar da ita. To a cikin malaman mazahib Imam Abu Hanifa sai yace idan zaka yi sallah ba dole sai ka karanta Fatiha ba, ba dole bane sai ka karanta Fatiha ba. Me dalilin? Yace akwai hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi daga Sayyidina Abi Huraira Allah ya kara masa yadda, hadisin nan da yake magana akan al-musiu salatahu wanda ya bata sallarsa. Wani mutum ne ya zo sai ya fara sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallonsa, sai ya ce masa bayan ya idare zo zai gaisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koma ka sallah ka sallah, sai ya koma ya sake yi, da ya sake yi ya zo sai ya ce masa ba kai sallah ba koma kai sallah, ya koma ya sake yin sallah ya ce masa ba kai sallah ba koma ka je ka sake yin sallah, sau uku ana yi, da ya yi na ukun ya zo yace har yanzu baka sallah ba koma ka je ka sake yin sallah, sai ce ya rasulullah ba abun da zan iya yi, ba wani abu da zan iya yi ba wannan da dai. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa idza qumta ila salati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran, idan ka tashi zaka yi sallah kai kabbara sannan ka karanta abun da ya sawwaka maka na Al-Qur'ani. To anan sai Imam Abu Hanifa ya ce to kaga anan ba ce musa ya karanta Fatiha,
an ce ya karanta abin da ya sauka masa na alqur'ani saboda haka sai ya ce ashe zaka yi sallah ba ba sai ka karanta fatiha ba to wannan kaulin sa kenan shi imamu abu hanifa amma in ka cire shi saura imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad ibn hanbal sai suka ce dole ne sai ka karanta fatiha idan zaka yi sallah fatiha ta zama dole akan ka saboda wani hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa man salla salatan wa lam yaqra bi ummil kitabi fa hiya khidajun wanda yayin sallah sallah amma bai karanta fatiha ba to wannan sallar tasa wato na kashashiya ce ta samu na kaso a wani ruwaya aka ce fa hiya khidajun batila wato ta kasance mai nakasu ce kuma bashashiya ta baci sannan da wani hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idan ka tashi zaka yi sallah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga mutumin da bai karanta fatiha ba bashi da sallah sannan da hadisin da wato Ubarat ibn Samit ya rawaito shi ma da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara cikin hadisin yace la tujzi salatan idza lam yaqra bi ummil kitab sallah bata yi ba idan ba a karanta fatiha ba dole sai an karanta fatiha kafin sallah ta yi saboda haka nan sai jamhur na malamai suka tafi akan cewa baza sallar mutum baza ta yi ba sai ya karanta fatiha duk da Imam Shafi'i ya shigar da wata magana na cewar ai waɗannan ahadisin da aka karanta ma suna nuna cewa a kowace raka'a sai ka karanta fatiha a cikin sallarka to wannan dai abu na farko da ake so a gane wannan sura mai albarka da falalar da zamu shiga cikin ta shine lallai ba kowane karatu yana iya wadatar da kai amma baya iya wadatar da kai da karatun fatiha dole sai da fatiha a ciki sannan bayan wannan akwai wani ikhtilafin har yanzu sabani na biyu da malaman suka yi akan karatun fatiha din a cikin sallah saboda fa muhimmanci ba da ne sauran surori in da ai magana su duka ba za ka ji ana wannan magana a ciki ba saboda a gwada maka muhimmancin wannan sura ta fatiha tul kitabi magana na farko sai suka ce lalle idan mutum zai yi sallah dole sa sai ya karanta fatiha wajibi ne a kansa in zai yi sallah sai ya karanta fatiha me dalili waɗannan hadisan da muka karanta yanzu da suke magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah idan ba karanta fatihatul kitabi ba ko sallah ba ta cika ba in babu fatiha ko sallah ta zama na kashashiya bacecciya in babu fatiha saboda haka sai suka ce to duk sallar da zaka yi dole ka karanta fatiha in ba karanta fatiha ba babu wajibi ne ka karanta fatiha magana na ɗaya kenan sannan magana na biyu sai suka ce a'a zaka karanta fatiha wato zaka karanta fatiha ba zaka karanta fatiha ba su ma magana su ta biyu wannan na farko mutum zaka karanta fatiha ba na biyu kuma sai suka ce ba zaka karanta fatiha ba kwata kwata in zaka yi sallah in dai kana bin liman to ba ruwan karatun fatiha saboda wani hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man kana lahu imamun fal qira'atul imamu lahu qira'a wanda ya kasance yana bin liman to karatun liman din nan ya zama karatunsa karatun liman shine karatunsa saboda haka idan kana bin limami ko sallah ta bayyane ne ko sallah ta boye ne to ba sai ka karanta komai ba to mazhaban da muke kai mazhaban Imam Malik sai shi kuma sai ya raba abu yace a idan kana sallah kana bin liman idan yana karatu a fili to wannan karatun nasa ya dauke ma ko karatu fatiha idan baka yi ba shikenan babu dawo amma idan kana sallah kana bin liman yana karatu a boye to ka kai ma ka karanta Fatiha saboda wani hadisin nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu lalle an sanye liman ne dan ai koyi da shi saboda haka idan yana kafin yayi kabbara ku yi kabbara sannan idan yana karatu kuma ku shiru in yana karatu ku shiru to wannan duk falala ne na wannan suratul fatiha take ta yi duk wannan abin da ya shafe ta ne sannan abu na karshe da zamu fada cikin falalanta shine hadisin nan na sayyidina Anas Allah kara masa yadda da yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza wada'ta ala firashika faqra fatihat alkitabi wa qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli shay'in illa almaut annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka zo ka kwanta akan shimfidinka wato lokacin baccinka yayi idan ka karanta fatiha ka karanta qul huwallahu ahad to hakika ka aminta akan komai ka samu aminci ba abin da zai cutar da kai ba abin da zai same ka sai dai mutuwa kawai amma ka shiga cikin amincin Allah tabaraka wa ta'ala zaka kwanta saliman ba wani abu na cuta da zai same ka sai dai idan mutuwa ne ta zo to ba yadda za a yi mutuwa kam za ta iya daukan ka to wannan duka abin da ya shafi wannan sura ta Fatihatul Kitabi kuma tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan karatu shine aka bude wannan sura ta Fatihatul Kitabi da shi cewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai to wannan kalma ta alhamdu godiya malaman ruwaya sun yi magana akan ta cewa za a iya karantawa ta wato bada za a karanta ta da dhamma din nan alhamdu amma sauran ruwaya ce shaziya wanda suka ce za a iya karanta ta da kasra ai karanta cewa alhamdu kenan ba alhamdu ba amma dai jamhur sun tafi akan cewa za a karanta ne da alhamdu wato godiya to wannan kalma ta godiya duk cikin alqur'ani mai girma idan ka duba ba za ka samu an ce qulu alhamdulillah ba za a ce ku ce alhamdulillah ba sai dai wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira sannan qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa kaga nan to in ka ji mutane suna fadin alhamdulillah to sai dai in sun shiga aljanna ne kuma wa qala alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana darul maqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughu to idan aljanna ta samu anan zaka ji an ce alhamdulillah wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq to kaga nan duka za su fadi alhamdulillah ne bayan bukata ta biya wa taral malaikati hafina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillah rabbil alamin to in kaji an kira wannan karma ta hamdala ta godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala to zati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake iya fuskantar wannan zati yace alhamdulillah godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala to wata ce mana mu fadi alhamdulillah muna gode wa Allah rabbil alamin ubangijin dukkan alam malamai suka ce mana wal alamu kullu ma siwa dayyani min aradil ayani wato in aka ce alam shine dukkan abin da ba Allah ba to muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin dukkan wani abu da ake iya ganin sa duk da ma malamai sun yi magana a cikin sa wasu sun ce a in an ce awalim ko alam ana nufin mutane ne da aljaru da sauran halittu banda dabbobi wadansu suka ce a in aka ce alam kulli ma fi Allah ka duk abinda ba Allah ba to ya shiga cikin wannan alam din to kuma wannan kalma ta rabbu shine suna na rububiyya shine suna na rububiyya a cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa shi ma Fir'aun da ya samu girman kansa yaji sai yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi girma ma ya bada haka duk da a cikin suratul yusuf ana iya jinjina wa mutum rabbu din koda ba ana nufin cewar shi Allah bane ba daman sunan da ba a iya bada arosa shine Allahu amma dukkan wani suna bayan wannan ana iya jingina wa wani shi yasa da aka yi abinda aka yi sai yace masa irji ila rabbika fas'alhu ma balil niswati allati qatala aydihunna ka koma wajen ubangijinka saboda haka wannan suna na rabbu ana iya bada arosa a wani kamar yadda qur'ani ya nuna sannan in aka ce rabbul alamin ubangijin talikai duka dukkan abinda ba Allah ba to fir'aun ya yi tambayi annabi Musa alaihi salam yace masa wa rabbul alamin wane ne ubangijin talikan nan yace masa rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqine shine ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su da ya masa haka sai ya ce kai inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun wannan manzon da aka aika muku ba hakika alama ma tukunnan bashi da hankali ma sai ya ce masa to ai ubangijin nan da rabbukum wa rabbu abaikum lawwali ubangijin ku ne ubangijin iyayenku yace to abu ma kuma ya zama zaki kenan kace ubangijin mu ubangijin iyayenmu kuma to rabbu kenan da ya tambayi annabi Musa alayhi salam me yake ake nufi da rabbul alamin yace masa rabbus samawati wal ardi ma bainahuma ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su da saboda haka idan mutum zai fara dukkan abin da zai aka ce fadi alhamdulillahi rabbil alamin yana gode wa Allah ubangijin dukkan alam wato duk abin da ba Allah ba arrahmanir rahim am dawo da wannan sunaye sifofin Allah guda biyu wanda aka fara su a cikin bismillah an sake dawowa da sunan wato mai rahama Allah nan mai rahama kuma mai jinkai kamar yadda aka karanta cewa ar-rahman shine mai rahama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay cewa rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ta game komai Allah mai gamammiyar rahama din nan ar-rahman ar-rahim sannan kuma mai jin kai shine yake cewa wa kana bil mu'minina rahima shi Allah tabaraka wa ta'ala ga mu'minai shi mai jin kansu ne to sai aka dawo da ar-rahman ar-rahim din nan a matsayin sifat na Allah tabaraka wa ta'ala to wasu malamai suka ce to me yasa za a dawo da waɗannan sunayen guda biyu ai an riga an fada a cikin bismillah sai aka ce Al-Qur'ani ya saba yin irin haka ya faɗi abu sannan kuma ya sake dawowa da shi bayan an faɗe shi kullu hudu rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min shadu wasasikan nasi kaga nasi nasi gashi nan biyu a ciki saboda haka za a iya faɗin abu sannan a sake dawowa da shi to aka ce ar-rahman ar-rahim Allah mai rahama mai jin kai to malamai suka ce to idan ka duba anan daga farko da aka ce alhamdulillahi rabbil alamin to wannan magana ne ake yi ta jalala ana gode wa Allah ubangijin talikai gaba daya to shi kuma dabi'an alqur'ani mai girma idan ya faɗi abu na tarhib abinda zai tsoratar ko kuma zai kawo abu na tarhib abinda zai sanyayar na kwadaitarwa saboda haka da aka ce rabbul alamin nan kowa ya ji a jikinsa la ilaha illallah kenan ba wata magana yanzu sai aka ce to ar-rahman ar-rahim mai rahama ne mai jin kai yasa qur'ani ya saba yin irin wannan sai kaji Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa na duk ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim kaga an ce ni mai gafara ne ni mai gafara ne mai jin kai sannan sai ce wa anna azabi huwa al-azabul alim azaba ta kuma azaba ce mai radadi sai ce ghafiriz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqabi zit tawl ka gani idan ya ce ghafiriz zambi mai gafar da zunubi to fa ba barka iya nan ba qabilut tawbi mai karban duwa go sai aka ce maka to shadidul iqabi kuma mai tsananin kamu ne wajen hukuma idan ya kama ka to saboda kan ce rabbul alamin komai ya game an yi magana cikin jalala to sai a dawo a yi ta cikin jamala ko a ce maka ar-rahman ar-rahim mai rahama ne mai jin kai Allah tabaraka wa ta'ala to anan wajen idan ka duba wannan sifat guda biyu na Allah tabaraka wa ta'ala na rahama din nan da jin kai din nan da aka faɗa ba za ka same su ba idan kana bawansa ba za ka samu rahamaniya ta Allah ba ba za ka samu rahimiya ta Allah ba shi yasa qur'anin ya gaya maka alhamdulillahi rabbil alamin saboda a tunatar da kai me tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira ana gaya maka cewa Allah shi ya saukar wa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani saboda me liyakuna lil alamin nazira saboda zan mai gargadi a dukkan talikai ashe dukkan talikai da aka ce rabbil alamin nan to idan suna so su samu rahamaniya ta Allah da rahimiya ta Allah nan sai su samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kafin wannan rahama ta same su kafin wannan jin kai ya same su malamai suka ce idan ka duba idan ka ce ar-rahman wannan suna na Allah na ar-rahman suna ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya kira kansa da shi uludu Allah awadur rahman ayyama tad'u falahu lasma'ul husna ko saboda haka kaga wannan suna ne daga cikin sunayen Allah sifar Allah tabaraka wa ta'ala rahamaniyarsa wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakiza walada in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda saboda ka wannan sura ne na Allah tabaraka wa ta'ala na ar-rahman to wai me jin kannan na Allah da yace rahmat sannan ta game komai me jin kannan sa me rahmat ta sa me rahmat ta sa idan ka koma sai alqur'anin ya gaya maka cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko tunan ce rabbul alamin to annabi muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam shine rahamaniyar wannan alam din gaba daya duk abinda ba Allah ba duk abinda ba Allah ba to yana neman kamun kafa da fadar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wa ma arsalnaka illa rahmatan inda ya rahamar Allah ake nema to annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dai ka zama rahama ga dukkan awalin duka gaba ɗaya dukkan abin da ba Allah ba kaga rahamaniyar Allah tabaraka wataala ashe annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine rahamaniyar nan ta Allah tabaraka wataala dan ga shine haka aka ce to wannan idan ka koma kuma har yanzu ka sake dubawa zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yudkhila ahadukum amalahu aljannata ba wanda dayan ku aikin sa zai shigar da shi aljanna ba wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna babu kowaye suka ce wala anta har kai ya rasulullah yace wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi har ni sai ne idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya lullube ni da rahamarsa to rahamar Allah tabaraka wataala in kuma annabi Muhammadun ne sallallahu alaihi wasallam manasa ana gaya maka cewa idan kaga ka shiga aljanna sai ya zama dukkan abin da kake yi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kake yi ka shiga cikin rahamaniyar annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam kafin ka samu shiga aljanna Ar-Rahman Ar-Rahim sannan kuma Allah mai jin kai ne to wannan jin kan na Allah shi ma ba za ka same shi ba sai ka haɗu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafin ka samu wannan jin kai na Allah tabaraka wataala dan Allah tabaraka wataala yace mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kaji rahim din ma bido bil mu'minina raufur rahim ashe idan ki annabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim me tausasawa ne sanin me jin kansu ashe me neman Allah tabaaraka wa ta'ala to sai ya samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaka ce ar-rahman ar-rahim Allah mai rahama ne mai jin kai sai aka ga sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace maliki yawmiddin wato Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai mulki a ranar sakamako duk da malaman qira'a ko malaman ruwaya an samu ruwaya guda biyu cewa ana karantawa da maliki yawmiddin ana karantawa da maliki yawmiddin kuma Imam Tirmidhi ya kawo cewa anja ne sallallahu alaihi wasallam ya karanta da waɗannan karatu guda biyu ya karanta da maliki yawmiddin sannan ya karanta da maliki yawmiddin sannan ji sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ya karanta haka sannan ji sayyidina Umar ma ya karanta haka to me ake nufi da maliki yawmiddin mai mulki ranar sakamako in aka ce malik shine mamallaki wanda ya mallaki abu shine ake ce masa maliku in an ce maliku kuma ana nufin sarki to waɗannan gabaki ɗayansu da maliku da maliku duk Allah tabaraka wa ta'ala ne yake da su shi yasa malaman suke cewa kullu malikin maliku wa laysa kullu malikan maliku ko dukkan wani mai mulki mai mallaka ne amma ba dukkan wani mai mallaka ne mai mulki ba dukkan wani mai mulki mai mallaka ne amma ba dukkan wani mai mallaka ne mai mulki ba ka mallaki abu hawanka ka mallaki rigunanka ka mallaki ka amma kai mai mulki ne ba kaman mai mulki ba to saboda haka wannan kalma sai suke ganin cewa maliku din yafi zuwa matuka akan maliku maliku mai mallaka maliku sarki to maliku din yafi zama matuka akan malik din Allah tabaraka wa ta'ala shine mamallaki shine mai mulki kuma shine mai mallaka din gaba daya shi yasa yake cewa kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir to kaga Allah shine mamallakin masu mulki amma ya kira su da masu mulki sai kai zamani kamar mulki na gaskiya da suke da shi amma an ce musu masu mulki ko kuma an ce musu mamallaka wa qala al malik utuni bi ko wa qala al malik utuni bi wato sarki yace aje a zo masa da shi Allah yana kiran mutum mai sarki ya bani isra'ila dhkuru ni'matallahi alaykum ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka ko wa ja'alakum muluka har yayin da ku wato sarakuna masu mulki gashi nan kaga Allah yana kiran wasu yace musu masu mulki kiza yiwar Fir'aun da ya samu zawa sai yace me alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusiruna ni kan ba ni ne mai mulkin misra ba yake fadin haka to sai ya zama wannan mulkin har wasu suna munaza'a wato suna jayayya da Allah tabaraka ta'ala ciki cewar su ma masu mulki ne kaga na marud ma yace yana da mulki alam tara illazi hajja ibrahima fi rabbihi ana ta'ahu allahul mulk kaji go ana ta'ahu allahul mulk da Allah ya bashi mulki har Allah ya kira shi mai mulki to wannan mulkin duka in aka ce maliku mai mulki to aro ne aka bashi na mulki da amma sai aka ce wannan mulkin a duniya ne ake iya yin wato a samu su su ma suke su masu mulki ne ko su ma masu mulki ne sun haɗu da wato da Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah yake ji shi mai mulki ne su ma a duniya suna ji su ma masu mulki ne to akwai shi yasa anan sai aka ce maliki yaumiddin shi Allah tabaraka wa ta'ala mai mulki ne a ranar sakamako a ranar ba mai jayayya saboda haka duk abin da suke cikin kaburbura wanda za su fito dinnan dukan su sarakuna ne duk masu mulki ne za su fito a wannan rana ranar sakamako dinnan sai Allah ya ce al-mulku yawma iznil haqqu lirrahman wa kana yawman al-kafirin asira yau kan fa mulkin nan na Allah ne tabaraka wa ta'ala a wani wajen ya ce maka lahul mulku wa lahul hamd ko wallahu yace wallahu kal yace wallahu akwai inda yake fada inda yake cewa menene ayan ne fa illa huwa na wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaymin al-azim al-jabbar al-mutakabbir kaga anan ma yace shine al-maliku shine mai mulki to a duniya wasu suke su masu mulki ne amma wannan ranar sai Allah ya ce limanil mulkul yau ina masu mulkin ne waye mai mulki a yau to ba ni zai yi amsa ko na ƙaryan ma ba ni zai cewa gashi nan shi mai mulki ne sai dai a maida mulkin lillahi alwahidul qahhar mulkin nan an maida shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka ashe idan an game an ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin ana nufin cewa mai mulki ne ranar sakamako to al-yawmu malamai suka ce aka ce yau ana nufin daga lokacin da alfijir yake to zuwa rana ta fito shine ake ce masa yau rana kenan rana to amma in ka ji rana dai anan a Qur'ani yawanci yana zuwa ne ana nufin wannan rana din yawma idin yufihumullahu dinahumul haqq a wannan ranar kenan al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawm wannan ranar tashin alkiyama kenan ake fada shi kuma din da aka fada ta ce shine ranar sakamako din kenan wannan rana ce ta sakamako shi ne aka ce yawma idin yufihumullahu dinahumul haqq wannan ranar ta sakamako kenan ranar tashin alkiyama Abdullahi dan Abbas da Abdullahi bin Mas'ud da Ibn Jurayj da Qatada suka ce duk an fassara da yawmuddin din nan da aka fara ana nufin ranar sakamako ne ake nufi an ce maliki yawmuddin ko kuma maliki yawmuddin sannan a wani wurin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana menene yawmuddin din ya gaya mana menene ake nufi da aka ce yawmuddin ko wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsi shay'a wa lam yawma idhin lillah ashe yawmuddin shine ranan da wata rai ba za ta iya yi wa wata rai komai ba komai a wannan ranan yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala to shine maliki yawmuddin ko maliki yawmuddin Allah madaukakin sarki shine mamallaki ranar sakamako ko shine mai mulki a ranar sakamako to anan wajen idan ka duba waɗannan sunaye na Allah tabaraka wa ta'ala guda biyar ne aka bude Fatiha da su daga farko ka ce alhamdulillahi rabbil alamin an samu Allah an samu rabb ka ce arrahman arrahim kaza arrahman sunan Allah ne arrahim ma sunan Allah ne ka ce malik maliki yawmiddin maliki ko maliki sunayen Allah guda biyar da su ne aka bude wannan sura din saboda dukkan abin da yake cikin alqur'ani yana kunshi a cikin fatihan nan a cikin fatihan nan yake kunshi to waɗannan asma'ullahi guda biyar din nan da suke cikin fatiha da su ne za a yi qur'ani duka za saboda haka sai ka samu alhamdulillah ake budewa duk lokacin da aka yi rubu'in alqur'ani da kuma ɗaya daga cikin waɗannan sunaye saboda haka nan an ce alhamdulillahi rabbil alamin idan aka yi rubu'in sa za a sake cewa alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard ko lan'ami kenan nan ma alhamdu wanda shi kuma wannan alhamdu na biyu waja'ala az-zulumati wan-nur alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala az-zulumati wan-nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun kaji zo bi rabbihim to da rabbu zai ja daga nan karatu zai koma maganar rabbu ne ba maganar Allah ba saboda ka in ka dauko fatiha kana biyawa karatun yana tafiya cikin Allahu ne alhamdulillahi rabbil alamin kana zuwa lan'ami kuma ya juye yanzu ka dauko suna na biyu na rabbu kina rika ji an ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala az-zulumati wan-nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun to daga nan rabbu zai dauka sai ai tayi sai an yi rubu'in alqur'ani da rabbun nan ana yi in aka yi rubu'i kuma sai a dauki rahman din kaga an cire Allah an cire rabbu sai ar-rahman ko to sai ka samu wani alhamdulillahi shi ma ya fara da rahman shine alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kafi in ka shiga cikin suratul maryam zaka ji ar-rahman 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 a ciki to nan dai ar-rahman ne za a yi tayi kuma in ka sake daukan dai wato rubin alqur'ani to bayan wannan sunan an zaga da shi sai suna na uku na hudu sai suna na hudu rahim shi ma rahim idan aka sake samu wani alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wal ardi walhamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul kabir ya'lamu ma yajri bil ardi wa ma tujri minha wa ma yajri bis samawati wa ma yajri fiha wa huwa ar-rahimul ghafur sabai kenan wa huwa ar-rahimul ghafur to nan da rahimu ne za a ja karatun duka saboda kan in an sake rubuji za a dauki rahimun nan kenan sai ai tayin alqur'ani da shi to ba a yi karatun da ya kai rubuin alqur'ani ba sai kuma ana neman wani alhamdun har yanzu shine fadir kenan alhamdulillahi fadiris samawati wal jayil malaikatu rusulun li ajnihatin masna wa salasu wa ruba yazidu fi kalki ma sha inna Allah ala kulli shay'in qadir anan malamai suka ce to ba yadda za a dauki fadir a kai ta karshen alqur'ani idan ce alhamdu take magana da malik kisa a ciki zaka ji ya ce yunjil layla fil nahari wa yunjil nahara fil layli wa sakkara ash-shamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma zalikumullahu rabbukum lahul mulk walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir kaga maganar mulku ake yi cikin fadir to amma ba a kai ta karshen qur'ani ba saboda can ba zai yi a saka ta a karshe ba sai aka kawo ta nan kusa da sabai da rahim din sai kusa da rahim ne kenan aka kawo ta kusa da nan saboda karshen qur'ani shi yana cewa shine saboda sabbin shiga musulunci da kananan yara su samu kananan zurori su kullu wallahu su balake su nazi idan fadida aka je ta wajen to za a rasa za a yi ta yawa a wurin to waɗannan sunayen yanda aka kasa qur'anin nan duka to hakan nan za a yi tabiyawa da shi a ciki haka za a karanta sannan malaman suka ce idan ka duba waɗannan asma din da aka sake kawowa guda biyar din nan na cikin fatiha Allahun nan da aka ce alhamdulillahi shine yake nuna cewa wato yana a cikin abin da ya shafi dan adam yana nuna abun da ya shafi numfashin da dan Adam yake ja. Saboda kowa ransa yana numfashin sa yana cewa hu 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 Allahu jana. Idan ya daina furta hu hu din na dubawu shi. Saboda ka numfashin sa yana fadin Allahu 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 hu 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 da numfashi yake. To wannan a cikin arkanul islami kuma shine tauhidi kenan nan. Shine tauhidi wajen Allahu da. Shi zaka ce kul huwallahu kul huwallahu. Saboda ka bayan numfashin mutum kuma sai zuciyarsa ko kuma abin da ya shafi kirjin sa. Da zaka taba kirjin sa zaka ji yana ahad 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 zaka ji kirjin yana. To nan kuma shine wajen sallah kenan. Wajen sallah kenan a ciki ahad ahad din nan shine yake muqabala da rabbu da aka ce saboda wani hadisi na sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu turabbi bainal 'abdi wa rabbih sallah tana tarbiyantar da mutum tsakanin sa da ubangijin sa saboda haka sallah kenan a ciki to a can an ce numfashin sa shi yake muqabala da hu hu din nan da numfashin yake yi nan kuma wannan ad ad din nan da kirjin sa yake yi shi yake muqabala da ruwan da zai sha ba zai rayu ba sai yana shan ruwa to wannan ruwan da zai sha din kuma shine wato mala kaman sallah kenan a cikin arkanul islami sannan bayan nan sai ar-rahman ar-rahman kuma shi a cikin arkanul islami shine yake daidai da wato zakka kenan jin kai ne da wato rahama ne ko sausasawa ne idan aka idan mutum ya fitare bayar a wanda ya bashi zai dan yi murna ya dan ji dadi ko shi da ba rahman ba ma ya masa aikin ar-rahman shi ba gashi ya dan bashi wani abu to wannan shi yake daidai da zakka a cikin rayuwar dan adam kuma shine abinda mutum zai sha wanda ba ruwa ba kamar wani nono ko ne a wani coke ne ko wani abu ne da zai dan sha dai mai dan zaki zaki to shine yake daidai da rahman sannan sai ar-rahim ar-rahim a cikin arkanul islami shine yake muqabala da wato azumi kenan a jikin dan adam kuma shine abinci mai game jiki abincin da zai game jikinka gaba daya yanzu ba ana azumi ba ina zamani ya game jiki ko yanzu kan ga lasar tayi ma ko ya game jiki ko saboda haka shi wannan rahim din shine malaman suka ce abinci mai game jiki a jikin dan adam ne shine a cikin arkanul islami kuma yake daukan wato azumi kaga azumi ya yanzu ya game jiki kowa ya ji a jikin sa ko kowa yana ji ko sanan sai malik ko malik a cikin arkanul islami shi wannan shine aikin haji kenan kai ma idan ka tashi sai kaga cewa shi kuma wannan a cikin dan adam shine abinci wanda ba kowa yake iya samun sa ba abinci da ba kowa zai samu ba watakil nama ne watakil farfesu ne watakil wani abu ne wanda sai wanda Allah ya zabe shi zai bashi ashe sai wanda Allah ya zabe shi zai je maka kenan ko wallahi ala nasi hajjul baiti man istata ila sabila ashe maliku ne ba kowa zai je ba sannan idan ka je sai ka aikata wannan maliku sai ka cire dukkan kayan jikinka ka dawo kai ba kowa bane bane muku yau lillahi wa jirka har da an koma inda aka fito saboda ka ba kowa zai je nan ba to a cikin arkanul islam shine haji kenan shine malik malikin wudi to wadannan sune abunda wato wadannan ma'anonin suke cikin wannan sunayen Allah guda biyar da aka kawo su a cikin farkon wannan sura Malik Yawmiddin sannan sai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bautawa kuma kai ne muke neman taimakonka ina ganin insha Allah zamu wadata haka nan insha Allah in Allah kai mu sai mu tashi akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda in mun shiga cikin sa ma ba zai yiwu a gama magana a kayin sa ba cewar Allah kai muke bauta kai muke neman taimakonka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayenmu Allah ya saka wa shaunanmu da alkhairi walau shi mu shakkayar son boci radiyallahu anhu Allah ya kara masa lafiya Allah ya saka masa da alkhairi dukkan shaunanmu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya bukatunmu da kowa da bukatar sa alkhairi Allah ya biya mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiyarmu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya sa muna cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatar sa alkhairi Allah ya biya mana albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na akwai dan ba shike na Allah karba mana Allah karba mana albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihil ma'arij wal khatim lima sabaq nasil haqq min haqq al hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa dzalil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum